Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yanzu mu tafi cikin Lutul Ahkam babu na 44 ne. Babul Hadi. Ganin ne shi. Babul Hadi al-Imam rahimahullahu ta'ala ce babun hadaya. Hadisi na 240 daidai an Aisha radiyallahu anha kala take cewa fataltu qala'ida hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam ni na warware rataya ta hadayar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake rataya ma hadaya na takalma ni na warware shi abinda ake rataya mata summa ash'araha sannan yayi mata alama wa qallada haya rataya mata au qallatu ha ko nan mata rataya summa ba'asa biha ila albayt sannan ya tura ta ya aika da ita wannan hadaya zuwa ga Ka'aba wa aqama bil madina ya zamana a madina fama haruma alaihi shay'un kana lahu hillan bai haramta a gare shi ba wadu wani abin da ya kasance halak ne a gare shi ana aisha radiyallahu anhum anha kala take cewa ahadan nabi sallallahu alaihi wasallam maratan ganama annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya bada hadaya ta tumkiya ko rago duka ɗin kenan karamar dabba ya halitta yin hadaya da ita kuma da Allah ya ambata an abi hurairata radiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana annabin allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana kora taguwar shi ta hadaya ma'ana fa qala sai ce irkabha hauta qala sai ce innaha badana ai taguwa ce qala sai ce irkabha hauta fara'aituha uraqiban na ganshi ya hau samanta kenan ya halitta taguwar da ka bada a matsayin hadaya ka hau samanta yusayiran nabi sallallahu alaihi wasallam yana tahiya da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tahiya tare wannan alu fi unqiha takalman suna a wuyanta kamar yadda yake na ta yama hadaya wa fi labzin a wani lafazi fi saniya aw na biyu aw salisa ko na uku yace irkaba ha wailaka ka hauta kai canka aw wai haka ko kuma kai canka duka da Hausa yake fassara sa amma bambancin sa da Larabci wailul liman waqa fil halaka wa wailul liman ashrafa alaiha kalmar wailu ana hadatta ga wanda ya riga ya fada halaka kalmar waihu kuma wanda ya kasance tsora kadan tsora kirsu da kyad ya sha sai a ce waiha fulan kuma an ce wailahu kenan ya riga ya abuku cikin halaka ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu kale yake cewa amarani annabi sallallahu alaihi wasallam aquma ala budunihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in yi tsaye akan tagunnan shi wani a tasaddaka bi lahamiha in yi sarka da namominta namomin inaman su ta goyin wannan na hadaya wa jiludiha da hatinta wa ajillatiha da kayan cikinta wa Allah udil jazzara minha shay'an kada in ba ma mai hida komai daga ciki a matsayin haƙin shi ma'ana wa qala sai annabi yace na hanu rubihi min indina mu zan mu bashi daga wajen mu ma'ana haƙin shi da ladan shi na hida mu zan mu bashi ta wajen mu dan hadaya ga mai aikin haji kamar lai yace bi halitta a sai da komunta ba an ziyad ibn jubayr qala yake cewa ra'aytu umar naga umar ibn umar kada ata ala rajulin yazo ga wani mutum kada ala khabada na tahu ya kwantar da taguwar shi ya durkusar da taguwar shi ya naharu ha zai soke ta fa qala sai ce ibhasa ta data kiyaman tana tsaye muqayyadatan a darme kafa ta dai ta gaba sunnatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam taguwar tana a tsaye ake dar mai kafar gaba a soke ta ba kwantar da ita ba ake kamar irin na karamar dabba babu na gaba babul gusulil muhrim babun wanka ga mai harami ana abdullahi ibn hunain ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wal miswar bin makharama radiyallahu anhu ikhtalafa sun yi sabani bil abwa a gurin da ake cewa abwa fa qala ibn abbas sai ibn abbas yake cewa ya gusulil muhrim ra'asahu mai harami zai iya wanke kanshi wa qala al-miswar sai miswar yake cewa la yaghsilul muhrim ra'asahu mai harami ba zai wanke kanshi ba su duka kowa sun tsaya faɗu fahimtar shi fa arsala ibn abbas sai ibn abbas ya aike ni ila abi ayyub al-ansari zuwa ga abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu Allah ya rada shi su tabi'ai ne ke sun yi rikici da yayayya kan wani abu na ilimi sai su tura zuwa ga wanda ke sama da su malamin su shine sahabi fa wajadtuhu yaghsilu bayna al-qarnayni sai na same shi shi ma da haramin shi yana wanke kanshi tsakanin kahunna guda biyu na rijiya wa huwa yastatiru bi sawbin yana suturta da tuha fa sallamtu alaihi sai na mishi sallama kenan tun ya samu amsa shi ma daga aikin Abu Ayyub al-Ansari da ya gani faqala sai ce man haza wane ne wannan faqultu ana abdullahi ibn hunain ni ne abdullahi dan hunain arsalni ilayka ibn abbas abdullahi dan abbas ya aiko ni gare ka yasaluka yana tambayarka yadda shi ma abdullahi dan abbas sahabi ne amma abinda yaga cewa wani ya hishi sanin shi sai ya tura zuwa gare shi kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagsilu ra'sahu wa muhrim yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanke kansa in yana da harami sai ya ce fawada abu ayub yadahu ala saubi sai abu ayub ya aza hannun shi bisa tuha fadadahu ya sunkuya hatta badali ra'sahu har sai da ya nuna mana kansa kansa ya bayyana gare ni summa qala lil insanin sannan sai ya ga yama wani mutum ya subbu alaihi alma ya zubo mushi ruwa yace wannan mutum da yake zubo mushi yace usubu zubo ruwa fasabba ala ra'sihi sai zuba ma abu ayub ruwa akan shi summa harraka ra'sahu bi yadayhi sannan sai ya motsa hannun shi da ya motsa kanshi da hannuwan shi yana cudawa fa aqbala bihi ma yattahu da su adabar kuma yayi baya summa qala sai ce haka zara aitu sallallahu alaihi wasallam yaf'al haka nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata kenan nan ya bashi amsa a aikace tunda an yi katar ya tardo shi yana wanke kanshi da wa fi riwayatin aw tarwaya fa qala al miswar ibn abbas sai miswar yake ce ma Allah dan abbas la umarika ba'daha abadan har abada bazan kara jayayya da kai ba saboda a cikin mas'ala abdullahi dan abbas shi ya samu gaskiya kuma dama ya kasance hibrul umma wa tarjumanul qur'an yana daga cikin manyan masana qur'ani na sahabbai shine na daya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a babu na gaba babu fasqul haji ila al umra baban dake bayanin kaga nan gurin babban daukan darasi shi da suka yi jayayya miswar da Allah dan Abbas yayi shi kasancewa akan daidai sallama mushi yace har abada kan mas'ala bazan kara jayayya da kai ba sabanin ummu ne yanzu koda wani malami ya fahimci hujja wani tahi tashi ba zai yarda ba ka a gano cewa an kada shi zai ta jayayya koda zai taushe gaskiya an Jabir radiyallahu anhu kale yake cewa a hallan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau harami da sahabban shi da haji walaysa ma ahum wa ma laysa ma ahad minhum hadin duk cikin su babu wanda ke da hada gairan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Talha banda annabi sallallahu alaihi wasallam da Talha wa qadima aliyun min al yaman ali ya taho daga yaman fa qala sai ce a halaltu bima ahalla bihi nabi sallallahu alaihi wasallam na dau harami da irin haramin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu annabi ya umarci sahabban shi an yaji aluha umratan samaida ta umara fa yadufu si dawafi summa yukassiru sannan su sarage gashin kansu wai hillu sannan su warware harami illa man kana ma aul adu sai dai wanda ya kasance tare da shi akwai hadiya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da dalha fa qalu sai suka nan daliku ila mina shin zan mutahi zuwa ga mina wa zakaru ahaduna yaqduru azzakarin daya mi yana dugo ma'ana muna an halitta muna kusantar iyali fa balaga zalikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya iso ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su sun yi harami wanda ya saba ma haramin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce la ustaqbaltu min amri mastadabartu da na sani da ban aikata ba abinda nayi kawai shine fassara shi ga Hausa ma ahadaita da ban yi hadaya ba walaula annama iyal hadu la ahallatu da a ce ni ma tare da ni akwai hadaya da na warware haramina kenan ni dan ina da hadaya ne nake warwarewa ku kuma na umarce ku warware dan saboda ku da hadaya wa khadat aisha sai aisha tayi haila a nan gurin fa na sakatir manasika kullaha tayi aikin haji duka gaba daya gaira anna halam ta dubbil baiti hede ba tayi dawa fi ga ka'aba ba saboda dawa fi sallah ne ba ayin shi da wannan janaba ko da jinin haila falamma tahurati yayin da tayi tsarki dafat bil baiti tayi dawa fi ga ka'aba qala take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah yan taliquna bi hajjin wa umratin zasu tahi da haji da umara sun gama biyu wa an taliqu bi hajjin ni kuma in tayi da haji kadai fa amara abdurrahman ibn abubakar sai annabi ya umarci abdurrahman dan abubakar dan uwanta kenan kananta an ya kharuja ma'aha ila tan'im ya huta da ita zuwa tan'im ta dau harami fa atamarat ba'da alhaji tayi umara bayan haji kenan bata rasa ba bayan an gama kuma sai ta tahi ta dauko harami saboda umara wani abu ne dan lokaci kadan ba dogo kwanakai ba irin na haji an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma kale yake cewa qadimna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun taho tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqulu mu muna cewa labbaika bil haji karbawa ka ya Allah da haji fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faja annaha umratan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu muka sanya ta umara ya halitta an yi harami da haji ga wani uzuri ya gito a warware ta ame da umara an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma amsur ga abdullahi dan abbas allah ya rada su kala yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabahu sabihatan rabi'atan min zilhijja annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato da shi da sahabban shi asbab rana ta hudu ga watan zilhijja muhillina bil haji suna masu daukan harami da haji fa amarahum an yaj'aluha umratan sai ya umarce su ya same da ta umara fa qalu sai suka ce ya rasulullahi ya malikin allah ayyul hilm wace warwarewa qala sai ce al hilm kulluhu warwarewa gaba daya ma'ana karaman warwarewa ko babba aikin haji akwai karaman warwarewa da babban warwarewa aikin haji yana daga cikin abubuwan da ta fuskar hadisi mutun da wuya zai fahimce ina ake ba a fikihu ya karance shi ba dalla dalla yadda yake amma dan karanto hadisi haka ka san wani abin da ne ka sani a ciki an urwata ibn zubairu radiyallahu anhu ma qala yake cewa su ila usama ibn zaidu ana jalisun an tambayi usama dan zaidu ina zamne kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siru fi hajjatul wada'i hina dafa yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake tahiya lokacin da ya huto daga haji ta ban kwana lokacin da zai tahi fa iza dafa'atun min arfazin shine dafa'a lokacin da ya tunkudo ya taho kala sai ce kana yasiru la an gamana siffar tahiya shi yake tambaya ya take komai so suke su yi shi da hujja su yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana tahiya da sauki fa iza wajada fajwatan idan ya samu wata rariya ya samu wani guri mai rariya nassa sai yayi tahiya sama da wannan sai ya rika yin gogguha ma'ana ya rika tahiya da gudu ana abdullahi ibn amri radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatul wada'i wada'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi tsaye cikin haji ta ban kwana faja'alu yas'alunahu sai suka fara suna tambaye shi fa qala rajulun wani mutum yace lam ash'ur ban sani ba fa halaktu qabla an azbaha sai nayi wannan aske gashin kaina kafin in yanka qala sai ce izbaha wala haraja kai yanka ka babu lahi fa ja'a akhar fa qala wani shi ma yazo yace lam ash'ur ban kula ba fana hartu qabla an armi nayi suke soke dabba ta kahin in yi giwa fa qala sai ce irmi wala haraja kenan taqdimu wa ta'khir tsakanin su dan an yi babu lahi fa ma su ila yawma izin an shay in quddima wala ukhira ba a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani abu wanda aka gabatar ko kuma aka jinkirta illa qala sai ya ce if'al wala haraja aikata babu lahi daga nan suka gano ban kwana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga gare su gabaki ɗaya da duniya an abd al-rahman ibn yazid an-nakhai annahu hajjama ibn mas'ud radiyallahu anhu fara'a yarmil jamra al-kubra ya ganshi yana giho babbar tsakuwa bi sab'i hasayatin da tsakon kwani guda bakwai faj'al al-bayta an yasari ya sanya ka'aba daga hagum kinshi wa mina an yaminihi mina kuma daga damashi summa qala sanati haza maqamul ladzi unzila alayhi suratul baqara wannan gurin da na tsaya shine wanda aka sabko ma suratul baqara yayi tsaye shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce take kumshe ya kebance cewa sabko ma annabi suratul baqara madadin yace sabko mishi qur'ani dan saboda baqara ita take kumshe da bayani game da ayyukan haji an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce allahumma rahamil muhallikin allah ka ji kan masu aske kansu a cikin aikin haji qalu suka ce wal muqassirina ya rasulullahi amma su rage gashin kai ma qala sai ce allahumma rahamil muhallikin qalu suka ce wal muqassirina ya rasulullahi qala ce allahumma rahamil muhallikin qalu wal muqassirina ya rasulullahi ana uku sai ce wal muqassirin to hamma su rage gashin ka kenan nan annabi yayi addu'a ga mai su askewa gashin kansu gaba daya a cikin aikin haji maza ma'ana banda mata mace ita a taqsir ne kawai nata cikin aikin haji saisayewa in yaso yake nuna fifikon askewa game da ragewa ga namiji ana Aisha radiyallahu anha qala take cewa hajjajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa afadna yawman nahar sai muka yi dawa fin ifada ranar layya fa hada safiya sai safiya ta yi haila fa arada annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nihi min hada gare ta ma yuridu ar-rajulu min ahli abinda namiji ke nuha ga iyalin shi fa qultu sai nace ya rasulullahi inna ha haidin ya ma aikin allah ita fa haila take fa qala sai yake ce ahabisatuna hiya shin so take ta tsaida mu qalu ya rasulullahi suka ce ya ma'aikin allah innaha afadat yawman nahar ai tayi dawafinta na ifada tun ranan layya qala sai ce ukhruju kuhta wa fi labzin awna lafazi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam aqra halqa kaman ma'ana aqra halqa ana ne allah kare wuyanki a dafat yawman nahar shin tayi dawafi ranan layya kila na'am aka ce eh kala sai ce fanfirito tana iya tahiyyata yanan nan gurin akara halqa kalma ce wanda suna hadinta ba suna nihin ma'anarta ba kamar taribat ya dahu da makamantan su suna hadi laraba ba da nihin muguwa addu'a ba ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma kala yake cewa umiran nasu an yakuna akhiru ahadihim bil baiti yace an umarci mutane ya kasance karshen alƙawartarsu da Ka'aba ya kasance karshen alƙawarin su shine a Ka'aba illa annahu khufifa 'anil mar'atil ha'id sai dai an sassauta ga mace wadda ta kasance mai haila ma'ana dawafin karshen mai aiki cikin ayyukan mai aikin haji gaba daya abu na karshe ya kasance shine dawafi shine dawaful wada dawafin bankwana ga wanda yake ba mazaunin Makka ba an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma kale yake cewa ista'azana al-abbas ibn abd al-muttalib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Abd al-Muttalib ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yabi ta bi Makka ya kwana a Makka layali mina kwanakan mana cikin dare da kun mina min ajri siqayati dan saboda shayar da yan aikin haji da yake fa azina lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini wa anhu radiyallahu anhu ma qala yake cewa jama'an nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin magriba da isha bi jam'in a Muzdalifa Muzdalifa ita yake ce ma jam'in kullu wahidatin minhuma bi iqama kowanne daga cikin su da iqamata wala musabbihi bainahuma bi iba nafila tsakanin su wala ala ithir wahidatin minhuma ko kuma a bayan wata daga cikin su bai ba nafila saboda rangume duk lokacin da aka ce an bada damar a hada tsakanin sallah guda bi magruba da isha to kuma babu zancen ayi nafila to kitabul biyu sallallahu alaihi wasallam باب المحرم ياكل من سيد الحلال باب اللي كي بيانن مي حرامي كان iya ci daga farautar wanda ba mai harami shine alhalal shi an haramta mishi yace farauta to amma in wani mai harami wanda ba mai harami ba ya kamu farauta ya bashi yana iya ci in ba dan shi ba ya abun ne farauto ta ana abi qatadat al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta yana mai aikin haji wa kharaju ma'ahu sai suka huta tare da shi fa sarafa da'ifatun minhum fihim abu qatada sai wasu jama'a suka tahi daga cikin su akwai abu qatada wa qala sai ce kuzu sahilal bahari ku kama ku ku kai ta wajen gaba teku hatta nal taqi har sai mun gamu fa akhazu sahilal bahari suka kama gehen teku falan man sarafu yayin da suka tahi su ahramu kulluhum dukkan su suka dau harami illa abu qatada sai abu qatada falam yuhrim shi bai harami ga aikin haji ba fa bainama hum yasiruna cikin wannan lokacin suna tahiya izra au humru wa hashin sai suka ga jakin daji fa hamala abu qatada al humru sai abu qatada ya kai dauki ga wannan jakkan fa aqara minha atanan ya kashe jakka guda daga cikin su jakkan daji alfadari fa nazanna sai muka sabka fa akan lamin lahamiha muka ci daga cikin namanta summa kunna sannan muka ci ana akulu sai lahamu saidin ya za a yi mu ci naman farauta wana hanu muhurimuna mun kuma gamu da harami fahamalna habayin sun yi kai wannan tambayi fahamalna ma baki min lahami ha muka dauko abin da yayi saura daga cikin naman shi fa adarakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'annahu an zalika muka tambaye shi game da haka qala sai ce minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha cikin ku akwai wanda yayi umarci abu qatada ya kai ma wancan jakan dauki ya kamu aw ashara ilai ko kuma ya mushi nuni qalula sai suka ce a'a قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي انو سو سن كيتيا وقولوا ما بقي من لحم حقتي ابن دي سورا daga cikin namun ya halitta gare tunda babu wanda ya sa shi kuma babu wanda ya mushi nuni a lokacin da yake kai masa dauki yake kashe su koda an samu mutum daya da ya mushi nunin cewa ga su sun yi can wajen ko ga su bayan iccen can to wannan ya haramta tunda ya taimaka mushi wajen kama wa fi riwayatin aw tarwaci hal ma akum minhu shay shin akwai wani abu na naman a wajen ku fa kunna muka ce na'am eh akwai fa na walatu wal aru sai na bashi damtsi fa akala sai ha sai ya ci ba dan komai ba annabi haka dan ya nuna musu halaccin yin hakan inda halaccin cin hani sa'ab ibn jusamah al-laysi radiyallahu anhu annahu ahada ila annabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahashiyya shi ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ta jakin daji wa huwa bil abwa'i yana abun nan yana abwa sunan guri ne aubi waddan ko awadda faraddahu alaihi sai annabi ya maido mushi wannan kyauta fala mara amma fi wajhihi yayin da ya ga abin da ke huskar shi wannan sa'ab ibn jusamah ya ma annabi kyauta annabi ya maido huskar shi ta baji kenan da kwailahin da yayi kala sai yace inna lam nuruddu alayka illa anna hurum ba abin da ya samu ka maido maka kyautarka sai dan muna da harami bana mai harami ba zai ci ba harauta nan kuma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake amsa saboda sa abun da ya sama ya harauto ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam mai harami in ba shi ya harauto ba kun wani ya harauto in dan shi ya harauto ba zaka ci ba haramun ne gare ka amma in shi ya harauto abun shi ya ci abun shi ya dan guntsara maka wannan shi kuma daban ya halitta وفي لفظ مسلم اتيكم وانا لفظي نا مسلم يتي رجل حمار قفا تجكي معنى جكين داي وفي لفظ اون لفظي شق حمار صاغي نا جكي وفي لفظ اون لفظي يتي اجوز حمار كويبي نا ابن نا جكي وجه هذا الحديث حسك wannan hadisin annahu zanna annahu sidi li ajlihi yace yayi zatan cewa ya harauce shi ne dan shi wal muhrim la ya'kul ma sidi li ajlihi ko mai harami ba zai ci abin da aka farauto dan shi ba in ba dan shi ba aka farauto shi zai iya ci amma in dan shi aka farauto shi ba zai ci ba kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaci cewa ya kyauta da zatan cewa dan shi sa abu ne da sama ya farauto wannan farauta